YIRP, the youngest producer.
Okay. An ce idan zaki ya ja da baya, kai, ba tsoro ba. Nine,
LB isa zaki, abi ya rima a sha kiɗa. Abi ya rima a sha kiɗa. Mu je a hankali banda ban kaɗa. Abi ya rima a sha kiɗa. Ga ƴan mata na masu rangwaɗa. Kai, suna da kyau suna da shagwaɓa. Bi su a hankali muna bin su da lallaɓa. Sun sani ne shugaban kiɗa. Take him down the floor kamar shimfiɗa. Wannan irin busa malam sai dai gidan sarauta. Muna kukan zaki suna kukan karen farauta. Gabana da gabanta wa za su nuna mu tsafta. All these rappers are smell a jikin suna da dauɗa. A hankali yanzu mu ne idon gari. Muna ta sake flows. Muna ta kan tara arziki mu shigo su yi post. Muka buga is a goal. Kun san LB is a boss and hip hop is in my blood. Abi ya rima a sha kiɗa.
Zaki.
Every day is a party. You know say LB na Omo Alaji. Every day is a party. Anytime when you see me shout it's a Zaki.
Every day is a party. You know say LB na Omo Alaji. Every day is a party. Anytime when you see me shout it's a Zaki.
LB I'm a Zaki. Wannan LB is a Zaki. LB is a Zaki. Ku taɓa shi ku sha mamaki. Kai, on the floor automatic. Very fast kamar Sonic. Some the things say na magic. But haters come the young come the panic. Big man things ga security. Since ya maɗaurin ki ɗaya. Solidarity, exceptionality daban ne. Personality, ability mun iya. We have the capability. Zancen maza ake yi, everybody turn around. Muna kawo wuta muna ta ƙona underground. Muna ta sake hit suna kasa defeat. Muna ta zuba flows inda they no fit delete.
Abi ya rima a sha kiɗa. Every day is a party. You know say LB na Omo Alaji. Every day is a party. Anytime when you see me shout it's a Zaki.
Every day is a party. You know say LB na Omo Alaji. Every day is a party. Anytime when you see me shout it's a Zaki.
Ai mun ga musu. Mana G-Stars,
it's YRP, the youngest producer.